بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إن وما سوء البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى هدوى عديد وانا لوكة تيتا تشمتا الباني تي بي كين وعد شان الله تكين وانا نشري متاك رمضان التاريخي عند مكي كوامكو تكتبتن بياني game da wasu ababe da suka faru a daruruwan shekarun tarihin dauloli da zamanin musulunci a yau insha Allah a wannan shiri wanda shine kashi na 16 kamar yadda muka saba zamu ji wasu daga cikin takaitattun bayanai da suka shafi wasu ababe da suka faru a cikin tarihin dauloli da zamanin musulunci abna farko shine a shekara ta 2 a shekara ta 2 ta hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sojojin musulmai cikin muhajiruna wal ansar su kamar 310 wani abu an ce 13 wasu musun ce 16 ya zantuka makamantan waɗannan sojoji na musulunci suka isa watan inda ake cema Badar domin gwabza wannan mashahurin yaki na Badar wanda ya kasance yaki ne da aka bambance tsakanin tsaba da tsakuwa wannan yaki da aka sani mashahurin yakin nan na Badar wanda ya auku tsakanin sojojin musulmai waɗanda suke ƙarshen jagorancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa da kuma sojojin mutanen ƙasar Makka mushrikai wanda a lokacin suke ƙarshen jagorancin Abu Sufyan wannan yaki wanda ainihin wato zamu zo mu ji a wannan darasi da zai zo abinda ya faru a yakin wanda yaki ne muhimmi a tarihin musulunci yaki na farko jihadi na farko kuma jihadi muhimmi a tarihin daular musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kafa a kasar Madina wannan kenan abu na gaba a daidai irin wannan rana har ila yau shine shekara ta 58 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah madaukakin sarki ya anshi rayuwar matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amaryarsa masoyiyarsa as-sayyida Aisha bintu Abi Bakr as-Siddiq as-Siddiqatu bintu as-Siddiq radiyallahu anha wa an abiha wa salawatullahi wa salamuhu ala zawjiha wa habibina sallallahu alaihi wasallama wannan mata Aisha radiyallahu anha wadda amarya ce a gumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce kadai matar da ya aura budurwa kuma matar da aka tambaye shi aka ce wa kafi so cikin mutane yace Aisha aka ce a cikin maza fa yace mahaifinta matar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu da ita kuma ya gaya mata cewa Allah ya sanashe ni cewa ke matata ce har aljanna Aisha ita ce mata mafi shahara a musulunci ta fuskar sanin ilimi kamar yadda Urwa yake cewa ba san wata mace a musulunci ta kai ilimin ta ba haka na Imam Zahabi shi ma yake fada mata ce daga cikin mashahuran mata a tarihi kamar yadda Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai mata da suka cika da kadan akwai mazaje da yawa da suka cika amma mata babu wanda ta cika ta batsi in banda wasu mata kididdigaggu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin su akwai Maryamu Maryamu mahaifiyar Annabi Isa alaihi salam da Asiya matar Fir'auna alaiha rahmatullahi alaiha sai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin abin da ya fada yace falala Aisha kuma akan sauran mata yace kamar falalar Asarid wato fatan nama da Larabawa suke kallon shi a matsayin wani abinci mai daraja nabi ya ce kaman falala asarid ne akan sauran abinci Aisha radiyallahu anha ta yi karantar ta horar da dalibai su Urwa su Amra da sauransu ta yi wato fatawoyi mata ce zakakura wacce ba a taba ganin irin ta a tarihin musulunci ba Allah ubangiji ya kara mata yarda da rahama da falala Allah kuma ya kara wa mijinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati da sallama Allah kuma ya ji kanmu da mu da ita da sauran musulmi baki daya wannan kenan abu na gaba da zamu ambata a daidai wannan lokaci shine cewa a shekara ta 385 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama, shugabannin daular Fatimiyyun da suka kafa daula a ƙasar Misra, wacce ke tutiyar cewa daula ce ta wato biyayya ga ahlul baiti, suka ba da sanarwa cewa duk mutumin da yake da makami, duk mutumin da ke da lafiya, duk mutumin da zai iya shiga yaƙi, to ya ɗauko makaminsa ya zo a rubuta sunansa a cikin diwanul jaish, kama ce ma'aikatar sojoji kenan, sannan a yanka mishi albashi, kuma za a kwashi mutane don a kai su bakin iyaka da ƙasar Sham don su je su fara ribati, su fara tarewa domin tsoron zahafi, wato tururuwar tahowar sojojin daular Byzantine, wato daula ta Rumawa kenan, waɗanda suke ƙasar Sham, wanda a lokacin suke da kwaɗayin su kawo farmaki ƙasar Misra don ita ma su jona ta da ƙasashen da suke ainihin wato mallaka. Wannan daula ta Fatimiyyun, kamar da muka ambata wanda rasi a baya, duk da an gina ta ne akan wani sarrai, an gina ta ne akan ƙaryar dangantaka ga Ahlul Baiti, amma a lokacin sun yi iyayensu su ga cewa sun tare wannan ƙasa ta Misra daga tururuwar sojojin Rumawa daga ƙasar Sham, sojoji masu wala'i ga daular Byzantine. Allah Ubangiji ya tsare mu. Hakanan kuma a shekara ta 394 bayan hijira, a daidai irin wannan rana, shi dai halifan daular Fatimiyyun, wanda yake laƙabi da Al-Hakimu bi Amrillah, ya fitar da umarni cewa a sauke wani babban alƙali Al-Husain ibn Nu'man daga muƙaminsa. Ya ce a sauke shi ne bayan sun samu wato rigingimu da rashin fahimtar juna masu yawa, sakamakon shi alƙalin yana da nashi irin ra'ayin wanda ya sha bamban da na sarkin, kullum ba sa jituwa rigima ta yau daban ta gobe daban. Har ila yau a irin wannan lokaci a shekara ta 409 bayan hijira, wani al'amari na tarihi gagarumi ya ainihin faru. Wannan al'amari ko shi ne musulmai a ƙasar Pakistan ta yanzu, musulman ƙasar Pakistan ta yanzu sun shiga musulunci ne a daidai wannan lokaci, kuma suka fara azumi a daidai wannan lokaci. Abin da ya faru kuwa shi ne akwai wani mutum da ake kira da suna Sabtakin, wanda mashahurin wato soja ne, kwamanda na musulmi a Kabul ta ƙasar Afghanistan. A daidai wannan lokaci ya fita da runduna ya nufaci garin Kashmir da ke ƙasar ainihin Pakistan, da nufin ya buɗe shi da yaƙi. Amma kafin isarsa, mutanen garin suka samu labari sarkinsu ya fito cikin tawagarsa ta manyan gari, suka zo suka tarwi wannan kwamanda, suka yi nuna su sun musulunta, ba sa buƙatar sai an yi yaƙi. Daga nan ya kafa daula mai suna Ad-Dawlatul Ghaznawiyya. Ad-Dawlatul Ghaznawiyya daula ce da ta yi faɗi a wancan lokaci, ta mamaye wuraren da aka sani da suna Mawara An-Nahr, kuma wato irin ƙasashen Afghanistan, ƙasashen India, ƙasashen Pakistan da makamantansu, ta mamaye su gabaki ɗaya, ta zama ita ce daular musulunci a wancan yanki, kuma ta rayu tsawon shekaru, ta yi jihadi, ta yaɗa musulunci a wannan yankuna na gabas mai nisa. Abinda ya sa aka wayi gari mafi yawan ƙasashen da ke wannan yanki, za ka ga ƙasashe ne da sun riga sun shiga cikin musulunci tun ba yau ba. Wannan ya daga cikin alheran da wannan daula ta Al-Ghaznawiyya ta haifar a daidai wannan lokaci. Allah Ubangiji ya sa mu dace. Har ila yau, daga cikin ababe na tarihi da suka faru daidai wannan lokacin, akwai rasuwar wani babban malami, shine al-imamul makarizi, Taqiyuddin al-Makarizi, wanda aka fi sani da suna Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad ibn Ali ibn Abdul Qadir al-Makarizi, wanda malamin tarihi ne da hadisi, wanda ya rasu a garin Kahira a daidai irin wannan lokaci a shekara ta 845 bayan hijira. Malami ne da ya kula da rubuce-rubuce na tarihi, musamman na ƙasar Misra da yankin da ke da alaƙa da wuraren. kakashe alawan ni je kashe abun da malaje ka duwa.